sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya
fatar an tashi lafiya na sanyi na barka da asuba an tashi lahiya
lahiya kallo malama Grace ya aka ji da hakuri da kuma yanayin aiki da kuma karshen mako
hakuri sai ma aiki yanayin aiki kuma abinda yanayi ya kawo kenan godiya ga Allah ita ce muna cikin masu rai muna kuma ganin wannan abu na tarihi wanda yake da cin rai za a ce ko kuma abin al'ajabi gashi nan dai
to kuma ana iya kiran shi jarabawa tunda ke san duk abin da ya zo mun mutun to jarabawa ne sai dai
to Allah ya sa
mu jarabawa
wannan lamari lafiya
to amin summa amin shine kada ya ban addu'a kuwa
mai ka lura da shi to dangane da wannan lamari a cikin wannan mako
eto na lura da cewa kamar ana nan ana kokarin bude abubuwa saboda hatta wuraren aiki ina ga ana nan ana kokarin cewa a bude su amma fa da sharuɗa tare da gindaya ka'idodi da dokoki ciki har da mu bamu tsira ba yanzu ake san muna nan nan inda aka fito duka muna aiki a gida amma yanzu muna nan muna kokarin komawa insha Allah office kamar yadda aka tsara in Allah yarda
to Allah ya sa na farko dai kamar yadda muka faɗa kowane lokaci kowa yana da haƙƙin kare kai shi da kare abokan zama ƴan uwa da abokan arziki
wannan
lamari ne ba na gwamnati ba gwamnati tana da nata fannin haƙƙin kana kuma ɗaiɗaikun jama'a kowa akwai rawar da zai taka domin a wannan lamari ma kusan sai ka ce matakin kare kai yara ta ga wuyan kowa
a kwarai da gaske ai na ma ga kin halarci wato bikin saki bude wani gida shakata farin gidan wasanni da shakatawa na kusan ko shi a iya cewa kamar wani wato mataki ne aka cimma na bude al'amura kenan a Amurka ko
ai na san yana kama tuno man to wannan katan farin wurin da aka bude dinan cikin wannan makon wurin shakatawa nan da wasanni da aka bude cikin wannan makon abinda da wanda ya san wannan wurin abinda zai bada mamaki shine dama bisa ga yanda aka sani duk lokacin da aka shiga yanayi irin wannan lokacin da ake dogon hutu dinan da wuri yake da dimi da mutane suke yawan zuwa wuraren shakatawa to idan ka je wannan wurin zaka ga ba masaka tsinke in ka je ma wato daga wurin shigan layin da zaka yi sai ka wani lokaci in baka fita da wuri ba zaka sai ka ce waye aike ka haka kuma inda zaka je kai ko inda zaka karbi an dai ga wuraren da za a karbi su lemu da su menene din nan musamman wanda ya yanki tikitin shekara irin wanda muke da shi amma idan ka je wannan wurin sabili da cinkoson mutane kowane wuri ka je ko wurin sayan abinci kai ko wurin niƙayya dai sai ka yi layi saboda yawan mutane amma a wannan karan ba za ka je ba sai ka yi register ta internet ana kayyade yawan mutanen da za su je saboda ba da tazara din nan su lilo din nan so ake sararin sama duk komai dai da ake na wasanni a wurin ana yin shi da kyakkyawan ba da tazara din nan kana an sa wannan sinadarin wanke hannuwa din nan ko ina ka juya kowane wurin da zaka shiga akwai wurin ko zaka hau wurin wasa akwai wurin abin nan kana kuma idan aka hau lilo ne ko duk dai wani abin da za a yi da wani zai taba hannun shi a wurin ko wani zai zauna in wani ya sauka kafin wani ya shiga sai an wanke wannan wurin sai an share wannan wurin an fifisa wannan magana an share shi kafin kuma dan daukan matakan kariya na tabbata cewa an kare lafiyar jama'a wannan wurin aka dauki ma'aikata 2000 domin a tabbatar da tsaftace wannan wurin dan kare lafiyar an dauki abin nan matakai saboda haka akwai ban sha'awa kwarai da gaske mu man tafi dai kamar yadda muka ce na farko harkan mu gani me ake ciki na aikin ganin kokon na yan jarida da mu gani wada da haka kuma dan mu tabbata cewa wannan wurin zuwa ne babu shakka mu duk me niyan zuwa wannan wurin zai iya tafiya gaban shi gadi bisa ga ganin abin da na gani kamar yadda nake bayyanawa an dauki duk matakan da za a yi na tabbatar da cewa an tsaftace wurin kuma an kare lafiyar masu shiga wannan wurin
gaskiya ne to ubangiji Allah shi mana sauki kuma Allah ya sa mu amfana duka
amin sunmu amin To kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe da na sanya na yau mu mun yi rashi a sashen Hausa.
Ai gaskiya mun yi babban rashi gaskiya haka ne Malama Grace.
Eh abokin aikin mu Yusuf Harande.
Allah
ya ma mahaifin shi rasuwa.
Sai rasuwa kware da gaskiya haka ne.
Mai suna Malam Usman Aliyu dalibi wanda ya rasu ranar Alhamis din nan Azariya.
Gaskiya ne.
To muna mika ta'aziya ga ƴan uwa da abokan arziki, ƴan uwan Yusuf Harande iyalin su baki daya. Da kuma mu ma ma'aikatan sashen Hausa, Allah ya ji ƙanshi, Allah kuma ya sa ya huta, Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To amin summa amin. Haka kuma Malama Grace, akwai wato gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalai, ƴan uwa da abokan arziki da gwamnatin jihar Sokoto da shi kansa gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal da kuma mai alfarma Sarkin Musulmi da ma dukkan gidan siyasa na jihar Sokoto da arewacin Najeriya baki daya bisa ga wani gagarumin rashi da muka yi shi ma wato na wato tsohon ministan matasa kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC a shiyar Arewa maso yamma wato barista Inuwa Abdul Kadir, haka kuma tsohon kwamishinan shari'a na jihar Sokoto, kuma babban dan majalisa ne na wato majalisar mai alfarma Sarkin Musulmi. So ke ga za a ce dai babban rashi ne da kusan ya taba ko ina. Muna fatan Allah ya ji kan barista Inuwa Abdul Kadir, kuma Allah ya kyautata bayan da ya bari, kuma Allah ya sa aljanna ce mu komarsa, kuma Allah ya sa mu cika da imani mu kyakkyawan ƙarshe.
Amin summa amin. To har yanzu bari mu mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalin Elder Simon Idris Usman wanda ya rasu ranar 1 ga wannan watan, bayan da aka yi jana'izar shi ran 4 ga wata, sai kuma mahaifiyarsa kwana 1 bayan rasuwar ta su ita ma ta ci gagarinku. Allah ya yi wa dangi duka da kuma Ecclesiar Equa Good News Church bauti. Allah ya ba da jimirin wannan rashin kamar yadda aka bayyana. Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To amin summa amin. Malama Grace, kamar yadda muka faɗa a duk lokacin da ake wato jimami, haka kuma akwai wani bangare da kuma ake taya murna.
Haka yake.
To bari mu soma da taya wani babban mai sauraron mu wato Abdul Malik Sa'idu Mai Biredi tashar Bagu Gusau, wanda yake shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar muryar talaka ta kasarishin jihar Zamfara, wanda shi kuma wato za a daura masa aure da amaryarsa Malama Samira Bello wato gobe Lahadi kenan, za a yi 11 ga watan 7 shekara ta 2020 da karfe 2 na rana a kofar gidan marigayi Alhaji Muhammadu dan Amu shiyar Mayana titin Zawiya Gusau, tare da fatan Allah ya sanya alheri kuma Allah ya albarkaci wannan auren nasu.
Amin summa amin. To sai kuma wannan aure wanda za a yi shi shi ranar 25 ga wannan watan ne, kake cewa wai mene da kake cewa ne na sanyin na
mai zurfin ido kenan.
To mai zurfin ido. To za a yi wannan aure ne da iyalan Alhaji Muhammad Sani Kanya da Alhaji Nura dan Habu Ringim, su ne suke gayyata ƴan uwa da abokan arziki zuwa auren ƴaƴansu Ibrahim K. Muhammad Sarzonan Gangara Hanware da Maimuna Ahmed Usman Sayida, waɗanda za a ɗaura ba auren kamar yadda muka faɗa ranar 25 ga wannan wata da ƙarfe 1 na rana a babban masallacin Ringim. Za a ɗaura auren ne ranar Asabar 25 ga wannan wata na Yuli kamar yadda muka faɗa, da ƙarfe 1 na rana a babban masallacin Ringin da ke kan titin Emia Palace, wato kan titin Sarkin Ringin kenan ko?
Haka ne.
To Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare. Sai kuma wannan auren wanda yake namu
no a tsohon wakilin mu ba a yamai.
Yawwa, to wannan auren aure ne namu na gida. Jiya aka daura auren ko?
Jiya ne aka daura auren
a jiya aka daura wannan auren.
Wato yar shi su mamman tsibirin Gobir kenan. Ke san ba Gobiri ne shi ma fa. Aje an yi taron Gobira, ke ku sun taron Gobira ba taron komi na ba.
amma ne saboda su mamman
saboda kiyayenmu ne ce
saboda ina jin duwa wanda suke aiki a jaridar nan sai kace a bayan shi suke sune manyan manyan ma'aikatan radio tsofaffin wakilan radio amfani da su aka fara wannan
A gaskiya ne amma dai na riga mai kwarai da gaske to na riga mishi saboda yar mu ce aka yi wa amma in ba don haka ba na kira taron nan taron iska tunda taron gobira ne amma tunda auren yar mu ne to babban taro ne don haka muna taya Alhaji Iso mamman
eh wato babban yarsa suna Huda to Allah Huda kin bude kofa kin ba kannanki kikkiawan gurbi Allah ka su ma duka daya bayan daya su bi wannan gurbi naki Allah ya baki zaman lafiya Allah ya bada zuri'a mai albarka Allah kuma ya sa mutu karaba
to amin summa amin malama Grace haka ta murna gashi Alhaji Iso mamman
sai kuma gaisuwa fata alheri da ta murna zuwa ga malama Halima Usman mama Isiyaku a Kano saboda auren ƴaƴanta Abbati Yahuza da Jibrin Yahuza waɗanda aka yi wa auren su ma a watan da ya wuce Allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka sai kuma gaisuwa fata alheri zuwa Ango Hamza Masuri da amaryarsa tare da babansa da ƴan uwansa a Masuri Alkaleri da fatan suna lafiya sai kuma Aishatu mata dan Asabe da abokan zamanta duka su ma a cikin Masuri tare da mutanen gidansu duka gaisuwar fata alheri da fatan sun tashi lafiya
to madalla akwai kuma wato shi ma wani mai zurfin ido wato Sa'idu Jika Gada wanda zamu taya shi murna shi kuma akan daurin auren diyarsa wato Fadila Sa'idu Jika Gada wadda za a daura aurenta da angunta in Allah ya so Ishaq Abdullahi Bara'u kafi wanda shi kuma rana ita yau za a yi shi malama Grace wato ranar asabar mai zuwa kenan Allah ya kai mu na 18 ga watan 7 shekara ta 2020 da misalin karfe 2 na rana saboda haka muna fata alkhairi ga Sa'idu Jika Gada da kuma fatan Allah ya sanya alkhairi ya kuma sanya albarka ga wannan aure nasu haka kuma akwai wato kyakkyawar gaisuwar fata alkhairi zuwa ga Manchester United Sani Zuru sarkin yakin Professor Kawoje da kuma Abubakar Bature sai kuma Usman Ebello Bunkari na jihar Sokoto da kuma Abdul Kadir sarkin Hurumi da fatan duk suna cikin koshin lafiya da kuma kwanciyar hankali da wadata
waɗannan gaishe-gaishe ga ma'abotan sashen Hausa a wannan dandali namu na sada zumunta Facebook muna mika gaisuwa fata alheri ga Usman M Haruna da Umar Ashafa sai Sa'ad Lawal muna mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mubarak Suleiman da Muhammad Jika da Mustapha Mai Shanu sai Irene Achamaja da Ibrahim Muhammad sai Usman Ibrahim muna mika gaisuwa ga Alhaji Sani Aliyu da Badamasi Isa da Ibrahim Pam da Salim Muhammad da Abdullahi Amina da Abubakar Golden da kuma Abdalla Tanimu da Muhammad Muntaka da Bashir Ibrahim da Abdullahi Sa'idu da fatar an wayi gari lafiya
To amin sun ma'amin, haka kuma ga gaisuwar fata alkhairi ta abari ya huce zuwa ga masu sauraren mu Umar Kofa Art da kuma Habibu Muhammad sai Albashir Khalid da Idris Babangida Usman da Shafi'u Umar USK da kuma Umar Dalladi Barde sai Shu'aibu Haruna da Abdullahi Sani da Adam Muhammad Adam da Bashar Sanusi da Zunnu Rain Adam sai Rabi'u Muhammad sai kuma Babayo Babson da Sadiq Habu da Muhammad Yahaya da kuma Muhammad Suleiman Shinkafi da fatan suna nan lafiya.
To kamar da muke fada kullun na sanyin na komi kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu dirya waɗannan sunaye da zan kira da suka hada da Aishat Adamu Aliyu da Mubarak Musa Isa sai Faruk Abubakar da Rabi'u Yunus da Yusuf Rabi'u da Dallas Gracias Marcel Alessa na fada daidai sai Hamza Saidu da Dufailu Mustafa sai Nasiru Kino da Halimatu Sanusi gaisuwar abari ya huce zuwa ga Bashir Ali da Faruku Musa Danzaki da Khadija Adgwarzu sai Aliya Maksha da Ijamil Suleiman daga ƙarshe muna mika gaisuwar fata alheri ga Rude Boy Filimon To Allah ya sa Rude Boy kasan Rude Boy Rude
Boy Asha subhanallahi kawai a to sunan da yake
Allah ya sa ba Rude irin wannan Rude din ba
to amin kan shi zamu yi addu'a in mutun ya zama Rude kan ai sai
da fata an tashi lafiya
to amin sun ba Allah
na san yana wani labari da Buka Gursuma da Masake aiko mana, ashe almajirai ma suna da ranar su.
Ah, sosai sosai kwarai ku a ai su suke da rana ai in kiji tarihin sai dai a hankali, amma dai ba masu saurare labari don su ji mu kunnuwan su.
Kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak ya aiko da labari, yace wai ba wani mutum ne ya kira wata yarinya mai sai da awara. To shikenan yana ta cin awara, ita ko yarinya tana dan zaune tana kallo. Sai can bayan ya ci awara ta mishi iso, sai ya ce ma yarinya, wai awaran guda nawa ne na ci?
Shi ne ci bai san ko nawa ya ci ba.
Sai yarinya ta ce wallahi ni ma ban kirga ba. Sai shikenan sai mutum yana ga kaman ya ci banza ba, zai iya cewa kaman ya ci uku, sai ashe wani almajiri yana can gefe yana zaune yana kallo.
Kuma yana karga kunan ya ci.
Sai almajiri ya fito ya ce mata, wai guda tara ne ka ci Alhaji?
To Allah sarki.
Yana can yana kirgawa duk lamba da Alhaji ya yi, sai ya kirga duk lamba kuɗaɗen da ya saka baka.
Allah sarki, lalle almajiri ya
ciki da mai awara nan da shi da wanda mai cin awara, wane ne ya kamata
ya to mai awara kan tunda dai shi da alama wancan bai niyan, don inda yana da niyan biya ai da ya karga ko nawa ya ce, inda yana da niyan yi mata adalci kan, saboda haka ke ga da yana da niyan adalci da shi da kanshi zai karga ko nawa zai abin nan, inda shi mutumin kirki sa a kai kai cikin san ko labarin wani suke badawa a barbare ne.
Sati mai zuwa ni ce lauyansu, sati mai zuwa zan kira musu wanda za su rama, za mu dora wanda shafin mu kaba yanda muka faɗa, cikin waɗannan guda biyu wane ne ya kamata ya saka mata? Na ga malama Juli da ɗaga mata hannu sabili da haka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna.
Alheri yake muku fata, alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri.
Ga wanda zai ji ciwo na makogoro da tari, da mai atishawar da yi fitar da babu zari, da mai mura da mai ciwon kai hada da tari, kada ce kanka dan uwa hakan shine a tsari, akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri, mu bar rade radi da cewa cutar karya ne, ka dinga duba duniya anan maybe ka gane wato na bata kama baki.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma anjima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa. Anan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Ku daina taruwa mu canza wanga dabi'armu, ku fara tanzara ga wanda ke a ta gefenmu, ga ma'aikata a bangaren state level, akwai su NCD.